the criminal elements have proven to be incorrigible, and so the issue of amnesty has created avenue for them to regroup and reorganize to launch attack on defenseless citizens.
Babban Hafsan Hafsoshin Rundunar Sojojin Najeriya kenan. Major General Taurid Abiodun Labaja ke bayanin cewar ƴan bindiga daɗi na da wani kalar munafurci da ke caccanzawa tamkar hawainiya ta yadda batun yin sasanci ko afuwa ke ba su damar ƙara tattaruwa a wuri guda su ƙara kimtsawa sannan su ci gaba da ƙara ƙaddamar da afkawa mutanen da ba san hawa ba balle sauka. Inda yake cewar ya umarci babban Hafsa mai kula da ƙaddamar da hare-hare da ya duba ta yadda za a tunkari wannan ƙalubalen tsaro a jihar Zamfara.
And I know that whatever happens in Zamfara has a telling effect on contiguous states, especially Kaduna, Niger, Kebbi, Katsina state.
Na san duk wani abin da ya taɓa Zamfara to jihohin Kaduna, Niger, Kebbi da Katsina sai sun ɗanɗana kuɗinsu. Don haka za a haɗa farmakin bai ɗaya tsakanin dakarun runduna ta ɗaya da ke Kaduna da mayakan runduna ta takwas da ke Sokoto, ta yadda in an afka wa 'yan bindigar daga kudu ba za su samu sukunin guduwa zuwa arewa ba, ko in an afka musu daga arewan ba za su iya guduwa ɓangaren kudu ba. General Taurid Labaja ya ce abubuwa da dama ne suka haddasa matsalar tsaro a jihar Zamfara. Da farko dai ga rigingimun makiyaya da manoma, faɗan ƙabilanci da sannan hankali ke samun gindin zama a jihar, batun tattalin arziki da ke da alaƙa da haƙar ma'adinai da kuma dukkanin ɓangarorin ke ɗauke da makamai. Sannan ga yanayin jihar Zamfara abin ne mai wuyar sha'ani, musamman wurin kan iyakokinta da jihar Kaduna ɓangaren birnin Gwari. A saboda haka rundunar sojin Najeriya na nan na tsara yadda za ta yi wa matsalar kwaf ɗaya ta hanyar kaddamar da babban farmakin bai ɗaya a lokaci guda, inda babban Hafsan sojan Najeriya ya ƙara nuna gazawar wancan batu na yin sasanci ko kuma afuwa ga 'yan bindiga daɗi. To ko mai azan farawan ke cewa Ibrahim Ahmed Janyau jagora ne na wata ƙungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara.
Tun da aka fara maganar sasanci da shi tsohon gwamnan jihar Zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa, waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkansu, sun ji cewa za a bullo da wani sasanci daga gwamnatin tarayya. Gwamnatin Abdulaziz Yari ya yi sasanci da ɓarayi, gwamnatin Bello Matawalle ya yi sasanci da waɗannan 'yan ta'adda. Shin me ya haifa a jihar Zamfara, babban birnin jiha ta Gusau, ana zuwa a kashe mutane a tafi da su? Gwamnoninmu na arewacin mu na maso yamma daga da su kuskura su ce mana wai za a yi sasanci da mutanen da ba su da wata manufa sai dai kashe al'umma. Ba ma goyon wannan magana, kuma muna kan baka muna supportin din sojoji da kuma harsa harsoshi. Gwamnati ta hito ta yaƙe su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.